Mita Tamanda ta kusa dugo biyar da na FM Zamani Abakar Sabo ake tare da shi. Idan mai sauraro bai manta ba, a jiya mun faraka muku batu dangane da abin da ya shafi wata makarantar primary da ke garin Jaba a karamar hukumar Fage kan cewar al'ummar yankin sun koka bisa zargin cewar a karamar hukumar da su masu ido da kwalli za a yi tasarrafi da makarantar musamman wajen rarraba ta ko kuma karkasa ta ta zama filaye domin a yi tasarrafi da su ta hanyar daban. Kan haka suka koka kuma a jiya muka shaida muku muna yunkuri ko kuma kokarin ta jin ta bakin karar hukumar ta Fage amma kuma da shugaban kwamitin da ke kula da wato yadda ake gine-gine ba bisa ka'ida ba a nan jihar Kano wato babba dan Akurdi. Mun kuma yi katarin samun shugaban karamar hukumar ta Fage wanda zan hada mai sauraro da zan tawar da makai da shi. Chairman mai sauraro zai so ya ji suna da matsayi a matakin farko.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ibrahim Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da shi chairman na karamar hukumar Fage. Wannan korafi da suka yi ta san duk dan adam yana da dama a duk lokacin da yaga wani abu da ni shi ba ko kuma bai fahimce shi ba zai iya yin korafi a kansa kuma a kalli korafin domin a bada shawara wanda zai karbi sai karbi wanda kuma zai karbi ba dole a hakura shi. Amma babban abin da muka fi so shine abin da za a yi wa mutane ya zama sun fahimci me ma ake so a yi. A makasudin yin wannan abin duk wanda ya kalli Channel Television ko AIT a shekara biyu da suka wuce an taɓa yin wani documentary wanda suka faɗi garin Jaba suka nuna shi cewa tun daga Jaba sai an zo na tsugune ake samun primary school wanda an taɓa yin accident wani mutane ya suke recalling an taɓa yin accident wanda yara da yawa suka rasu saboda distance ɗin da yake garin Jaba da kuma zuwa inda na tsugune take. Wannan dalilin ne muka ga ya kamata mu ba da shawara cewa me zai hana makarantar nan tana da girma mun raba ta biyu kowa ya san financial problem da ake da shi yanzu a ƙasar nan. Saboda haka sai muka ga in aka raba ta biyu rabi daga cikin kaso ɗaya sai a fitar da senior secondary school ta mata girls ɗaya kuma a fitar da senior secondary school ta maza then akwai primary school a garin Jaba wacce wani rabin cikin ya fara ginawa mai ajujuwa kwaya hudu ne kawai. So amma daga bayan asibiti da akwai inda wani rabin cikin ya fara ginawa a baya shekarun baya da suka wuce. So da ya fara gina tana kan dinta ba a gama ba sai muka ga abin da ya fi wannan makarantar mai zai hana a zo ita kuma a dora mata hawa biyu zai zama primary 1 2 2A 2B 1A 1B 3A 3B can ma ya zama 4A 4B gashi nan dai har zuwa 6. Sannan a fitar da administrative block a gina shi wanda zai zama an ƙara girman makarantar yadda koya wannan makarantar za ta ɗibi ɗalibai da yawa wanda duk ya san Jaba gari ne babba da kuma Allah ya albarkace shi da mutane da yawa amma kaso da yawa na yaran da suke Jaba saboda matsala ta yau da kullum primary school secondary school banda nan jinya da ake da ita a Jaba yara sai sun hau mota sun shigo ko cikin sabon gari ko sun tafi Bukaba Barak duk yaran da zai fito daga Jaba ya je wannan makarantar ko dai ya zama in yana da keke ji idan ba shi da keke dole ya hau mota idan zai hau mota a daidai sahu kenan zai iya kashe naira 50 a kai shi makarantar 50 a dawo. To kaga akwai financial problem a ciki wanda kowa ya san yadda al'umma suke ciki a yanzu. So da yawa mafi ɗaliban da suke wannan makaranta a garin a yau waɗansu da dama ba sa iya zuwa senior secondary school mata generally da yawa ba sa zuwa makaranta saboda nisa da sun gama jinya ba za su iya zuwa senior ba. Likewise a garin akwai yara ƙanana wanda yaro ƙarami ne wanda yake zuwa primary 1 2 3 kafin ya dan girma da yawa waɗannan yaran za ka ga ana tuhuma ne a tsorace ko dai azan ba fata ake ba ko kuma yadda ƙasar nan a yanzu take da lack of security issues dole a dinga tunanin to yaran nan ƙanana da suke tuhuma zuwa wannan garin me zai faru. Yaro yana tafiyar over 1 kilometer daga garin zuwa makaranta kuma akan titi. To kaga wannan abu ne wanda ya kamata karamar hukuma ta kalla ta gani meye mafita abinda muke magana za a raba shi nan a maida shi senior secondary school dan a yi amfani da resources din da za a gina wannan senior secondary school din iya guda ɗaya ce junior a makaranta a primary school din nan a ita na tsugune in ka raba ta biyu kace nan senior girls nan senior boy shi yasa muka shigo da shugaban executive secretary na Chan Teacher Service Board gidan malamai na secondary school muka sako shi a ciki saboda muna so I upgrade makarantar from junior secondary school to senior kuma a sani fa daliban nan yanzu boys and girls ne a makarantar which is contrary mu a wajen mu a yanzu ai addinin mu yadda yake ba haka muke yi ba a yanzu ana ware bangaren mata ne daban bangaren maza daban so sai muka tunanin a raba ta nan ta zama maimakon a ce junior gaba ɗaya mantar ta zama senior gaba ɗaya boys and girls kowanne a fitan musu da gate din menene ake ganin wanda aka yi wanda ba daidai ba ni a zama na chairman da wancan tenuwar da wannan babu wanda ya zo gaba na da issue a yanzu din nan a sabon gari akwai mutumin da yayi kwalta a layin sa ya rubuto local government cewa da Allah a wannan layin muna so za mu zuba kwalta yanzu hotuna muka dauka da har sai da lajojin muka yi masa godiya so ya kuma abin da kwalta zai yi ya kuma wanda za a yi magana akan dalibai akan yara wanda mu ma sai da muka yi passing through wannan yazo mu ce mun dakatar da shi ai a hankalce ba tarbiyyar bane ni tsohon malamin makaranta ne nayi koyarwa kuma na san me koyarwa kuma har yau ina koyarwa because it's one of my habits a rayuwa ina san hobby na ne ina so in yi koyarwa ka san ba wai ba a fahimta bane zai iya yiwa kila sakutun da idan ka zo da issue ba motion ba zuwa kake ka tattaro duka al'umma ba kana kawo wakilai a kira wakilai ni personally na tura musu da farko su zo mu zauna ba a zo ba na biyu na sake tura ba a zo ba na uku muka zauna da mai unguwa na ce ya kirawo su shine aka muka je aka zauna a office din babban bada a gundi wanda a wannan zaman da aka yi an yi akwai wakili da suka ce yace shine wakilin FBMC shine wakilin PTA suka zo aka zauna muka yi musu bayani aka fito musu da hoton da yadda muke so a zana wajen da tsarin wajen kuma suka yi appreciating cewa lallai in aka yi musu haka an yi abin na ci gaba to amma ba mamaki kamar yadda ka faɗa tunda ba lallai bane kila sakon da muka faɗa ya je musu sun ma fahimci inda aka nufa so wannan zai iya kawo dama tashin hankali ko damuwa mutane ba su fahimta ba first abin da ya kamata yi ja ba a samun mata da senior secondary school shine the most important to zama boys and girls ko bangaren maza daban bangaren mata daban
to insha Allah kamar yadda muka bayyana zamu ci gaba da bibiyar wannan batu har zuwa lokacin da ba a kama bakin zaran warwara Bakar Sabu akan Misha 88.5 da FM Murya Zamani.